sur VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai baba ya ku makirri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Talata, 11 ga watan Oktoba shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa babban bankin duniya ya ayyana kasar Ghana a matsayin ta daya inda kayan masarufi suka fi tsananin tsada a yammacin Afirka. Kana rahotanni kuma sun nuna ana samun kwanciyar hankali a Wagadugu, babban birnin kasar Burkina Faso, bayan juyin mulki da aka yi a makon jiya, labarin da ya sa muka tattauna da wasu mazauna a birnin Wagadugu. Kamar kowane daren ranar Talata, yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda takaddama ke ƙara yin zafi tsakanin gwamnatin jihar Kogi da rukunin kamfanin Dangote da ke tarayyar Najeriya, wanda Mustapha Nasir Batsari ya haɗa mana. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar. To amma kafin nan, ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Rundunar kawancen NATO za ta ci gaba da shirin atisayen sojanta na kariya daga makaman nukiliya da za a yi a mako mai zuwa, wanda aka shirya da dadewa duk da zaman tankiyar da ke karuwa akan yakin Ukraine da kuma dagewar da shugaba Vladimir Putin ya yi akan cewa ba wasa yake ba game da amfani da dukkan hanyoyin da suka dace wajen kare kasar Russia, a cewar sakataren janar ɗan kungiyar NATO Jens Stoltenberg a yau Talata. Atisayen da aka yi wa lakabi da Steadfast Noon a duk shekara ake yin sa tsawon mako guda ya kunshi amfani da jiragen saman yaki masu iya daukar makaman nukiliya, amma babu bumabumai na ainihi a cikin su. Sauran jiragen sama na yaki, ciki har da na leken asiri, su ma sukan yi atisayen. Kasashe 14 daga cikin 30 na kawancen NATO ne za su yi atisayen, wanda aka shirya yi tun kafin Russia ta mamaye Ukraine a watan Fabrairu. Stoltenberg ya fadawa manema labarai a jajibirin taron ministocin tsaro na NATO a Brussels cewa idan kwatsam maka soke atisayen da aka saba yi duk shekara, wanda aka dade ana shirin sa saboda yakin Ukraine, hakan zai isar da sakon da ba haka lamarin yake ba. A yau Talata, hukumomin Iran sun tsananta mai da martani akan zanga-zangar da ta samu asali daga mutuwar wata matashiya a shekara 22 da hukumomin kasar suka yi kirarin cewa yan sandan da'a sun tsare ta saboda bata sanya hijabi yadda ya kamata ba, yayin da kafafan sada zumunta suka nuna hukumomin na tura tankokin yaki zuwa yankin Kurdawa don kwantar da tarzoma a lokacin zanga-zangar. Yan sandan kwantar da tarzoma sun yi harbe-harbe a wata unguwa a Sanandai, babban birnin lardin Kurdistan na Iran, mai tazara kilomita 400 yamma da Tehran, babban birnin kasar. Wata kungiyar Kurdawa da ake kira Hengo Organization for Human Rights ta saka wani bidiyo da ya nuna duhu akan titina da abin da ke nuna alamun ana harbe-harbe da kuma hada wuta a wasu wurare. An kuma ci gaba da gudanar da zanga-zanga a wasu wuraren a Iran, inda wasu bidiyo da aka sanya a jiya Litinin suka nuna wasu mata da 'yan mata na yin tattaki ba tare da mayafai ba akan titinan birnin Tehran. Zanga-zangar nuna bacin rai kan mutuwar Mahsa Amini, wanda yanzu ta shiga mako na hudu, na zaman ɗaya daga cikin manyan kalubalen da kasar ta musulunci ke fuskanta tun bayan zanga-zangar Green Movement ta shekarar 2009. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu aikin ceto sun yi ta neman waɗanda suka tsira ta hanyar amfani da jiragen sama marasa matuki da kuma karnakan da aka horar bayan aukuwar zaftarewar ƙasa a ƙasar Venezuela, yayin da adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru zuwa 34, kuma mazauna yankin sun bayyana yadda suka tsallake rijiya da baya. Jose Medina ya tuna yadda ruwa ya cika gidansa a garin Las Tahiria a daren ranar Asabar, abinda ya sa shi da iyalansa suka makale. A saboda haka, Medina dan shekara 63 ya jirkita fridge din gidansa, ya bude kofarsa, ya yi amfani da shi a matsayin kwale-kwale don jikarsa. Sai shi da matarsa suka dafa fridge din akan wani teburi ta yadda igiyar ruwa ba za ta tafi da su ba. Medina ya bayyana yadda suka tsira a matsayin abin al'ajabi. Mahaukaciyar guguwar Julia ta lafa, amma duk da haka ta zo da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a Guatemala da El Salvador a jiya Litinin, bayan da ta sake tasowa a yankin tekun Pacific bayan ta bi ta Nicaragua. An samu rahoton mutuwar akalla mutane 28 sanadiyar guguwar. Hukumar kariya daga bala'i a Guatemala ta ce mutane 5 sun mutu bayan da wani tsauni ya zaftare ya fada akan gidansa a lardin Alta Verapaz. Haka kuma a lardin Huehuetenango da ke kusa da Mexico, mutane 9 sun mutu, ciki har da wani soja da ke aikin ceto. Hukumomi a El Salvador sun ce sojojin kasar 5 sun mutu bayan da wani bango ya fada akan gidan da suka fake a garin Kamasagua, inda ɗaruruwan 'yan sanda da sojoji ke yawan kai samami akan ƙungiyoyin ɓata gari. Bayan haka kuma wani sojan ya jakkata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da Muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da la, Babban Bankin Duniya ya ayyana kasar Ghana a matsayin ta daya wurin tsadar kayan masarufi a yammacin Afirka, a cewar wani rahoto da cibiyar Bretwood ta fitar na wani nazari da ta gudanar a kasashen Afirka a wannan shekarar 2022. Daga watan Janairu zuwa wannan lokacin, kayan abinci ya yi tashin gwauron zabi a Ghana da kusan kashi 122 cikin 100. Wakilin Muryar Amurka Hawa Umar Hawa Abdulkarim ta aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Accra.
Tun daga farkon shekara 2022, farashin abinci ya karu sosai a kasashe da dama a duk faɗin duniya, musamman kamar yadda ake alakanta shi saboda yakin Russia da Ukraine. Bisa ga diddigar farashin abinci a kasashe da ke kudu da hamadar Sahara, Ghana ce ta zo na ɗaya wajen hauhawar farashin abinci a nahiyar Afirka, kamar yadda wasu suka bayyana yayin da muka zanta da su.
Sunana Aisha. Kayan abinci ne ya yi tsada. Kai da ka je ka sisi, kai sai kaya. Kazo kai abinci, kazo kai ne baka ganin kai kuma yansa kuma na magana jira ina musu su kuma sada dan su ma samun kudin ma a sai ya zama masala matasa yanzu ba izi bane.
Sunana Maryam Shaibu, an fi sani na da Royal Maryam. Yanzu ni da ni sai shinkafa, ai dole ya ci in sai da kayan yanda dan samu in cire kudin shinkafa na ciki kuma ba zai taba jalli na ba. Gaskiya masalan Ghana yayi wa wanga abu bai taba samu mu ba, ba mu taba jin shi Ghana gaba. Gaskiya muna wahala sosai sosai, ya bar criminal activities ya yi yawa.
Sai dai yau kuma ya kasance rana ce ta ƴaƴa mata a duniya, bikin da ake gudanarwa a kowace ranar 11 ga watan Oktoban kowace shekara. Malama Halima Audu, ƴar jarida kuma mai fafutukar kare haƙƙin mata a Ghana, ta yi kira ga shugabannin kasashen Afirka da su magance matsalar tattalin arzikin su saboda ya fi shafan ƴaƴa mata.
Samu roki gwamnati kowane ƙasa su yi kokari su make sure kamar economic garin su ya stabilize. Shi yasa kuma in abu yayi tsada at the end of the day ya affect ƴaƴan mata, don akwai waɗanda suke zaman kansu ba su da mai taimaka musu, akwai masu kasuwanci. In economy yayi difficult, samun mai shi ya samu abin da zai ci yayi wuya.
Ta ƙara da cewa
iyayenmu su yi kokari su duba ƴaƴan matansu saboda yau yaran yau su ne manyan gobe. In ba duba su ba, yana da wuya a samu responsible people in society. Sannan kuka duba mata kuma kuka aka yi aka ba su ilimi, aka ba su opportunity, suna fitowa ne, za su zo suna zuwa da ƙarfi ne su zama manya ne. Aha, shi yasa ya kamata a duba kowa ya yi kokari ya duba ƴaƴan shi. Babanninmu su yi kokari su duba ƴaƴan matansu, because in baka duba yariyan kabata ta shiga gari, wani namiji zai take advantage ta. A ba yaran mata ilimi ko ba school ba, akwai aikin koyon hannu, shi zai bari mu samu be responsible people in society.
Takin bana na bukin ƴaƴa mata a duniya shine lokacinmu ya kai, damarmu da kuma gobenmu. Hawa Abdulkarim Yankwani, ya Muryar Amurka, Accra, Ghana.
Agai da Hawa Abdulkarim da wannan rahoto. Rahotanni daga kasar Burkina Faso sun ce ana samun kwanciyar hankali biyu bayan juyin mulki na biyu a cikin watanni 9 da ya hambarar da tsohon shugaban sojin kasar Paul Henri Sandaogo, wanda a halin yanzu yake da mafaka a kasar Togo. Wakilin mu Hassan Umar Tambuwal ya zanta da wani mazaunin birnin Wagadugu wanda ya masa ƙarin bayani kamar haka.
wani mazauni birnin Ogadugu babban birnin kasar Burkina Faso yace a halin yanzu zaman lafiya na dawowa sannu a hankali bayan juyin mulkin sojoji a kasar a kwanakin baya Malam Adamu Nikema wanda ni tattauna da shi ta wayar tarho daga birnin Ogadugu na kasar Burkina Faso tun farko yace babu wata matsala a kasar ta Burkina Faso a halin yanzu komai na tafiya daidai ko ina yanzu a cikin kasar Burkina Faso lafiya lo ake to yanzu kai kana wane gari cikin kasar Burkina Faso
a ina cikin Warule
kana cikin Ogadugu ne to yaya garin Ogadugu yake mutane suna zuwa ko ina mutane suna walwala ba matsala
a ba wani matsala
to yaya mutum sojoji suna yawo cikin garin Ogadugu
suna cikin abunan su cikin tara
to yanzu da mutum ya ce zai zo garin Ogadugu a nan cikin Burkina Faso na SBO ko wani hanya mi kuke son sabon shugaban kasa Ibrahim Traore yayi muku
eh muna so yayi zamna yake kore mutum kirki ne sai ya jira abu ne bukela ne da tawaye kuma kasa wurin mu akwai abun ga
darajar tsaro
kwara kuma ne wai da kwara alam garin mu
yayi muku maganin Boko Haram da wasu masu tada zaune tsaye kenan Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to badalla a gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan tattaunawar yanzu kuma muna tare da Malam Abdulrahman Nagarba shugaban al'ummar Hausa a Ogadugu babban birnin Burkina Faso to Malam Abdulrahman wani hali ake ciki ne yanzu haka a Ogadugu
kwarai da gaske yanzu dai gaskiya akwai kwanciyar hankali da zaman lafiya domin duk dan aka duba duk jama'a kowa yana nan yana ta harkokinsa yawa kowa na ta harkokinsa alhamdulillah babu wata damuwa yanzu dai haka dai da nake muku magana
to ya batun sojoji a gari kuma
to lalle kamar da yadda ka samu labari wannan juyin mulki da aka yi shi dai yanzu shi sabon dai shugaban kasa wato Captain Ibrahim Traore a yanzu haka dai shike tafiyar da harkoki a matsayinsa dai na shugaba a matakin dai kasa a yanzu haka
to sai dai kamar yadda rahotanni suka nuna ɗan ta'adda wato suna rike da wurin kashi 40 na kasar Burkina Faso menene ainihin wannan sabuwar gwamnatin soji take yi don ta ga ta murƙushe su ainihin ta'addan
a yanzu dai kamar dai yadda gwamnati zance dai shi dai shugaban kasa da mukarrabansa dai suke ba da labari to haka su ma suna ta kokarin dai ganin cewa sun kawo kai musamman dai a yankin musamman dai arewacin kasar da kuma gabacin kasar Burkina Faso
to makarantu asibitoci ko ina dai na bude kuma kowa na gudanar da harkokin sa na yau da kullum
kwarai da gaske a nan dai misali bangare nan dai Ogadugu da sauran dai wasu manyan garuruwa gaskiya dai makarantu komai dai yana tafiya daidai da asibitoci babu dai wata damuwa yanzu haka dai da nake tattauna da ku
to tattaunawar da muka yi da Malam Abdulrahman na Garba kenan daga birnin Ogadugu a Burkina Faso wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC amma kafin mu ci gaba da wannan wakar sai a shakata da ita kuma dalla da fatan an shakata da wannan wakar yanzu ko lokaci ne da zamu kawo muku rahoto na musamman akan yadda takaddama ke kara yin zafi tsakanin gwamnatin jihar Kogin Najeriya da kuma rukunin kamfanonin Dangote wanda shi ma yake tarayyar Najeriya wanda Mustafa Nasir Batsari ya hada bana
a yanzu haka dai a iya cewa takaddama na kara yin zafi a tsakanin gwamnatin jihar Kogin Najeriya da kuma rukunin kamfanin Dangote da ke tarayyar Najeriya. Batun wanda ke da alhakin mallakar kamfanin siminti na Dangote da ke Abajana ta jihar Kogin shine ya kawo wannan tayar da jijiyar wuya a tsakanin bangarorin guda biyu. Rahotanni dai sun nuna cewa kamfanin na Dangote ya nuna cewa shi ke da kaso 90 na wannan kamfani, yayin da ita kuma gwamnatin jihar Kogin ke da kaso 10. Al'amarin da gwamnatin jihar Kogin ta ce sam ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa. Al'amarin da ya sa majalisar dokokin jihar Kogin ta sanya baki cikin lamarin. Injiniya Abubakar Bashir Muhammad Gegu shine kwamishina a ma'aikatar kula da harkokin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa na jihar Kogin. Ya ce gaskiyar magana Dangote ba da kuɗinsa ya buɗe kamfanin na simintin Abajana ba, a saboda haka Abajanan mallakar jihar Kogin ne, kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Dangote zai zo ya gina mana cement factory din, sai shi ya samu percentage na shi. Amma ya zo kasance cewa ai ba kudin shi ya zo amfani da shi ba. Ya zo amfani da takardun gwamnatin Kogi State, takardun fili filayen na Abajana cement, wanda gwamnati ya ba da COO cement. Ya ba da CFO shine ya ba da ya tura bank ana kira shi First Investment Limited. Ya ka rance kudi biliyan 63 shine ya rance, shine ya gina Abajana cement factory da shi, ba wai ya zo da kudin shi ba ne. A cikin agreement ya aza cewa shi ya yi agreement ba tun yana da 90% share, Kogi State yana da 10%. Amma da muka duba in kai da mutum za ku yi agreement cewa ka ba shi wannan ni na karba, ai akwai abun da ana sa a cikin zai zamanta cewa kyakkyawan agreement ne, cikakke agreement ne. Da mu zo mun gane haka na cewa ai ba za mu yarda ba. Yanzu da 90% din da 10% din ba a cikin wani takarda wanda ya nuna cewa sun ba da sun ba Kogi State wani abu. Abu da ya sa House of Assembly na Kogi State sun ce ba za su yarda ba, don in ma akwai canzawa sunan daga Abajana zuwa Dangote ya kamata ya bi ta kafan Kogi State House da majalisar Kogi State ne, House of Assembly. Amma ba wani takarda wanda ya nuna cewa waɗannan mutum ga abun da suka yi, ga abun da an kawo muku cewa ana sa canza suna daga Abajana zuwa Dangote, ba komai haka nan. Cikin percentage da na zama Kogi kuma ba wurin da percentage din an rubuta cikin takarda cewa ga abun da suka yi bayana babu.
To yanzu ku mine ne matsalan ku? Yanzu kuna nihin kamfanin
nan yanzu wurin Abajana din na Kogi State ne, ba na Dangote ba ne. Abajana cement company shine ba Dangote ba. Na farko Dangote bai zo ko da sun ko kwandala bai zo da shi an gina gurin ba. Wannan na shi bai zo da shi ba.
To ko me yasa gwamnatin jihar Kogin ta zargi kamfanin na Dangote da hannu wajen konewar zauren majalisar dokokin jihar Kogin? Kwamishina Abubakar Bashir Gegu ya ce duk da yake ba su da hujjoji akan hakan, amma dai biri ya yi kama da mutum.
Kasar yanzu mu ba mu da shaida yanzu, amma a tunaninmu yawancin mutane Kogi State shi ne mutum wanda aka cira zuwa House of Assembly ya zo gurin. Muna ana yin video kamar ana da kesu magana wanda su da kansu suna fada a gaban speaker a gaban shi Dangote an cira su ai suna su zuwa su uku ma duk maganganu wanda suna fada an sa wa tambayar yi an sa wanda suna bayarwa na tambayar wanda aka tambaye su ai ka kamera yana daukawa. Kaza evidence dan shaidu mintin namu yana cikin House of Assembly ne. Dan shaidu mintin namu wanda suka magana wanda suka yi da mu yana cikin House of Assembly. To in House of Assembly ya zai kone mu Kogi State me yasa mu za mu sa kone House of Assembly namu? Me muna nima gurin babu. Amma su ne suna da abu da sun fada a gurin, kuma a gurin ne aka aje wasu kaya ce haka. To su ba su san cewa a cikin takardun ai an ba su majalisa wasu takardar ba, wai ko su ne su kawo da wannan takarda ba. basu san cewa akwai other office a wani wuri ba. Yanzu abin da suka yi yanzu da aka kone guri yanzu abin da ya sa mutane da yawa na kun suna zarge cewa maybe su Dangote ne suka aikata abin, amma tun da mu ba mu da shaida ba za mu ce su ba ne.
To tene da yi rukunin kamfanin Dangoten ya nesanta kanshi da cewa yana da hannu a konewar zauren majalisar dokokin jihar Kogin a wata sanarwa mai dauke da sanya hannun shugaban sashen sadarwa na kamfanin Dangoten Mr. Anthony Chijina da aka fitar a babban ofishin kamfanin da ke birnin Lagos. Ta yi watsi da wannan zargi inda ta ce baya da tushe bare makama kuma kamfanin baya da wata alaka da wasu 'yan zauna gari banza, bare har ya dauki nauyin shi su bata wata dukiya ta jama'a ko kuma ta gwamnati. Sanarwar dai ta ce lauyoyin kamfanin na Dangote na daukar matakin bin kadin wannan magana ta bata mashi suna da gwamnatin jihar Kogin ta yi. Tuni dai masana harkokin shari'a da kundin tsarin mulkin Najeriya suka fara yin fashin baki akan wannan takaddama. Barista MB Shehu Kagara lauya ne mai zaman kansa a Najeriya ya ce takaddamar mallakar wannan kamfani a tsakanin Dangote da kuma gwamnatin jihar Kogin na bukatar garzayawa kotu.
Idan mutane biyu suna da'awar cewa ni ina da haƙi, ɗaya ma na cewa shi yana da haƙi, haƙinsa ya yi wani, to ya fi dacewa su zauna a tsakaninsu su samu fahimtar juna ta hanyar zama teburin sulhu. Idan hakan ya gagara ya ci tura, shi ne za a iya zuwa kotu kai tsaye don kowa ya gane matsayin.
To amma bayuwa a duba wani abu da ke gudana a wurin, misali yanzu kamfanin Abaja nan an san Dangote ne ke fitar da siminti a wurin.
Haka.
Bayuwa a duba wannan kawai a ce tunda shi Dangote ke kasuwanci wurin kawai shikenan nashi ne.
To abinda dai yanzu duniya ta sani, musamman mu dai a nan Najeriya jama'a suka sani, simintin nan da ake haka a fitar da shi a ko ina a fadin Najeriya, kilan ma mai yiwuwa ma da wasu kasashe makwabtanmu, ai ba yana amfani da sunan gwamnatin Kogi bane, yana amfani da Dangote Cement. To abin tambaya a nan shine kamfanin yaushe ta fara aiki? In aka duba tsawon shekaru da take aiki, gwamnatin baya sun zo sun wuce, babu wanda ya taba tada rikici ko kuma yayi kokarin ya ce wannan wuri na gwamnatin jiha ne. Shiru ma yana iya zamanto cewa wani amincewa ne cewa ita gwamnatin jihar Kogi ta san ba nata bane tun farko. In nata ne, aida misali da zan baka Mustapha, ai kaga akwai Sokoto Cement. Sokoto Cement kuma ba wanda zai zo ya ja ya san cewa ga me shi. Sannan in ban manta ba, akwai Portland Cement. To in aka ba kamfani sunan gwamnati, tana iya saraba hannun jari ko kuma ta nemo wani ya zo ya ba da tallafi a hada hannu, ana kowa na neman yana cire nashi kason. To amma dai mu wanda dai zai ji wannan magana wannan garkici da ta so yanzu, ta yi akwai wata manufa na daban da ita gwamnati take da shi. In kuma ta sun kasa fahimtar juna gaskiya, abin da zai hi fa'ida a je kotu.
Wato tunda ma har yana ansa sunan Dangote Cement kenan, amma in ma na gwamnatin Kogin ne to an sakaci tun baya kenan.
Me yasa ita bata sa sunanta ba?
A yanzu dai a iya cewa kowa ya ja daga a tsakanin gwamnatin jihar Kogin da kuma kamfanin na Dangote, inda lokaci ne kadai zai nuna yadda za ta kaya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto na musamman. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Zamu soma labarin wasanni mu na ranar yau da wasannin club na zakarun Turai da ake cewa Champions League, inda lokacin hada wannan rahoto ake banza da banza tsakanin Copenhagen da kuma Manchester City ta kasar Birtaniya. Maccabi Haifa lokacin hada wannan rahoto tana nasara ɗaya da banza ga hannun Juventus da Turin ta kasar Italiya. Na gab yanzu haka da tashi wasannin da ya hada Celtic da Leipzig da kuma PSG da Benfica. Milan AC su ma sun kara a yau dinnan da
Chelsea. Dinamo Zagreb ce ta karbi bakuncin Salzburg, yanda Shakhtar Donetsk ta karbi bakuncin Real Madrid. Sai kuma Dortmund ta karbi bakuncin FC Sevilla ta kasar Spain. A ranar gobe da dai a wasannin na kwallon kafa na Champions League na nahiyar Turai, Barcelona za ta karbi bakuncin Inter Milan, sai Glasgow Rangers ta kasar Scotland za ta karbi bakuncin Liverpool. Lanzan za ta karbi bakuncin Bayern Munich ta kasar Jamus, yanda Tottenham ta kasar Ingila za ta karbi bakuncin Eintracht Frankfurt ta kasar Jamus, Leverkusen ta kasar Jamus za ta karbi bakuncin Porto. Idan muka dawo a jamhuriyar Niger, kusancewa a wasannin share fagen shiga rukunin kwambalar kwallon kafa ta Champions League ta CAF ko kuma CAF Confederation African ta Football ta nahiyar Afrika, inda club din AS Niger na kanautar lantarki na jamhuriyar Niger ya sha kashi Esther General Sel kuncin rumburin ya mai ci biyu da nema a ƙarshen makon jiya. Duk da yake AS Niger ta jamhuriyar Niger ta sha alwashin marwa kura aniyar ta a kasar Morocco a ƙarshen makon da muke ciki, masana harkokin kwallon kafa na nahiyar Afrika na cewa yana yiwuwa amma yana da wuya club din Raja Casablanca na kasar Morocco ya yarda AS Niger ta rumburin ya mai ta shammace shi a kasar Morocco. Ita ko hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afrika CAF ko CAF ta hidda dawalin kwambalar wasannin kwallon kafa na ƴan wasa masu buga cikin gida a nahiyar Afrika a makon jiya da ake ce ma CHAN ko kuma Championnat d'Afrique des Nations de Football, inda a rukunin A akwai Algeria mai masaukin baki da Libya da Ethiopia da Mozambique, a rukunin B akwai Republic Democratic Congo sai Uganda, Cote d'Ivoire da Senegal, a rukunin C akwai Morocco, Sudan, Madagascar da kuma kasar Ghana, a rukunin D akwai Mali, Angola, Mauritania, sai kuma a rukunin E akwai Kamaru, jamhuriyar Niger da kuma kasar Congo Brazzaville. Kungiyar kwallon kafa ta Lyon ta kasar Faransa farkon makon nan ne ta kori kocin ta Peter Bos dan kasar Holland saboda rashin kawo sakamako mai kyau zuwa yanzu a teburin kakar bana na kwallon kafa na Ligue 1 Arkema na kasar Faransa. A dai halin yanzu Olympique de Lyon tana matsayin ta tara da maki 10-12 ne ya raba ta da Paris Saint-Germain da ke kan gaba a wasanni na bana na kwallon kafa na kasar Faransa. Paris Saint-Germain din da ke kan gaba tana da maki 26, yayin da Olympique de Lyon take da maki 14 kawai. Kuma Laurent Blanc ne ya canji Peter Bos wanda ya rattaba hannu har zuwa shekara ta 2024 domin horar da kungiyar kwallon kafa ta Olympique de Lyon ta kasar Faransa. Ita ko mujallar nan ta kasar Birtaniya mai suna The Athletic a yau ne ta bayyana cewa duk da musantawar da kocin Manchester City Guardiola ya yi a makon jiya, akwai tabbas yarjejeniya da ke nuna cewa za a saka kuɗi euro miliyon 200 a cikin kwantragin Erling Haaland ɗan kasar Norway a shekara 2024. Amma wannan ga dukkan club din ƙetare ga Birtaniya ko Ingila da ke son sayan dan wasan sai ya biya wannan kuɗi, amma wannan ba zai shafi club na kullun kafa na kasar Birtaniya ko Ingila ba. Yarjejeniyar Haaland da Manchester City sai ta kai a shekara 2027 kafin ta zo ƙarshe. Haruna Mamman bakon na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
To madalla da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Rundunar kawancen NATO za ta ci gaba da shirin atisayen sojanta na kariya daga makaman nukiliya da za a yi a mako mai zuwa, wanda aka shirya yi da dadewa duk da zaman tankiyar da ke karuwa akan yakin Ukraine da kuma dagewar da shugaba Vladimir Putin ya yi kan cewa ba da wasa yake ba game da amfani da duk hanyoyin da suka dace wajen kare kasar Russia, a cewar sakatare janar ɗan kungiyar NATO Jens Stoltenberg a yau Talata. Atisayen da aka yi wa lakabi da Steadfast Noon a duk shekara ake yinsa tsawon mako guda ya kunshi amfani da jiragen saman yaki masu iya ɗaukar makaman nukiliya, amma babu mabumai na ainihi a cikinsu. Sauran jiragen sama na yaki ciki har da na leƙen asiri su ma sukan yi atisayen. A yau Talata, hukumomin Iran sun tsananta mai da martani akan zanga-zangar da ta samo asali daga mutuwar wata matashiya 'yar shekara 22 da hukumomin kasar suka yi ikirarin cewa 'yan sandan da'a sun tsare ta saboda ta sanya hijabi ba yadda ya kamata ba, yayin da kafafen sada zumunta suka nuna hukumomin na tura tankokin yaki zuwa yankin Kurdawa don kwantar da tarzoma a lokacin zanga-zangar.
To masu saurare, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren. Sai kuma da safe, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta tsaya ne gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada ta kuma bada umarni, da ma injiniyan mu na wannan daren. Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin, sun mu amin. Assalamu alaikum.